labarin ki a takaice. Wato suna wanda aka haife ki, makarantun da kika yi da sauransu.
Na suna ya bashi. An haife ni a jihar Kano. Na yi makarantar primary ina a Kano, top quality nursery and primary school. Ina tukuntawa nan Kano. Bayan nan na tafi Girlfriend and Technical College, B Science, my secondary school dinner. After then, na ci jami'ar Bayero, na yi diploma, daga nan sai na yi aure. Bayan na yi aure na koma na yi degree dina in Library and Information Science also, sannan na yi Master in Information Management. Da ita wannan ita ce suna bishir.
Ba ta biyu shin bayan kammala secondary school kafin shiga jami'a karatun da kike son ki yi shi kika karanta? Kwas ɗin kike son ki yi shi kika karanta sannan an samu ƙalubale wajen samun admission? Ki ga an yi jami'a ta post GMT ba a samu ko ku kina yi so da kika samu?
Bayan na gama secondary school kwas ɗin da na so na karanta ba shi na samu ba. Amma ya samu asali ne bayan na gama secondary school na yi passing wa ex ina amma ban samu chemistry ba. Kuma course din da ni nema a lokacin was biochemistry. Kuma da na yi post UME na samu 39 instead of 40 da ake bukata a lokacin. So shi ne dalilin da ya sa ban samu wannan course din ba. Sai babana ya ce da ni why not na je na yi diploma. Diploma ana ce in industrial chemistry ne ke so sai aka ce extension da bunda chemistry ba zan samu ba. Sai aka ce in make ana da choice sai na ce any kawai duk wanda na samu zan yi. So a lokacin sai din na faculty of education was a close friend to my dad. Sai ya ce in zuwan tare da sunan library and information science sai na ce to ba damuwa. Allah ya taimaka. So da na fara tunda ni am a science student na an samu difficulties in wasu abubuwan kamar akwai kasu da ake mana typewriting. So na shiga class din zan ga maganar civil servant yake yi maganar government what has to do with government haka haka sai nake ganin to ni dan shi ni ban yi wannan duk abubuwan ba I find it difficult tunda ni all courses din da ni a secondary school was science courses. So amma bayan nan da na kwantar da hankalina sai na fuskanci inda ake abin da ake so a fuskanta har na so na gama diploma ɗina. Inda na ce niki bayan diploma na yi aure sai na dawo na samu DE na ci gaba da karatu na nan the same department na Library and Information Science. Bayan na gama na zo na yi service sai na samu na koma makaranta kuma ban samu wasu difficulties mai yawa ba gaskiya a lokacin bayan na samu kof din da ba shi na so na karanta ba.
To idan kof din da kike so kika samu ya karatun ya kasance ya zo da sauki ko kuwa da tsammaki, idan kuma ba kof din da kike so kika samu ba shi ma ya yi kasance? Sannan ina labarin aiki, an fara aiki ko ko ana nema?
Labarin aiki ban fara aiki ba, ban fara aiki ba tukuna, amma ina sa rai ina dan nema kuma in na samu alhamdulillah zan fara kasuwanci kuma akan dan taba yan dabaru.
Sannan kuma menene burin ki mai kike so ki nan gaba, shin aiki ne ko ci gaba da karatu ko ko kasuwanci yake yi?
Maganar karatu insha Allah ina da burin komawa in yi karatu nan gaba.
Eh to na nema aiki samun ne dai har yanzu dai kuma tunda last year na gama tunda duk karatu na nayi su ne akan gaba gaba ba a samu space da yawa a ciki ba. Bayan na gama diploma ina yin aure da a wannan da senior din na samu admission the following year ina gamawa ina idar da service ina na cikin samu admission. To last year ne na gama master's early this year na karɓi certificate. So na fara neman aikin amma samu ne dai ban yi ba yanzu.
To madalla Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.